أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنوم ko a rage ta ko a saboda ɗauka da ake muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu damar sallah a cikin jama'a. Gashi za mu ci gaba da karatunmu na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To, sati da ya gabata mun kammala littafi wannan muke karantawa, Al-Fawakihu Shahiyya min Kalami Khairil Bariyya, juz'i na farko da na biyu. To, sai muka yi alƙawali insha Allah wannan satin za mu karanta 40 hadis. Wannan littafi ne wanda ya shahara a duniyar musulunci, hadisi guda 40 wanda shehun malami Imam Nawawi ya rubuta. Kenan, Allah yarda, za a samu dai littafin daga baya. Yau za a yi darasi na farko. To, kafin mu shiga cikin darasin, yana da kyau mu san wane ne mai littafin. Shi ne ake cewa tarjamatul kitab, wanda yana ɗaya daga cikin abin da yake zaburar da mutum zuwa ga ya yi ƙoƙari ya saurari ababen da littafin ya ƙumsa. Wane ne malamin, mene ne tarihin shi, wane irin ƙoƙari ya ba da har ya rubuta wannan littafin. Kina, a takaice za mu ɗan ɗauki tarjama shi insha Allah in ya so sati, inda sauran lokaci sai mu karanta hadisi na farko, in babu sai sati mai zama. To, shi dai wannan malami mai 40 hadis ana kiran shi Imam Nawawi. Sunan shi na kirki Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Sharaf bin Marri bin Hassan bin Hussein bin Muhammad. An aihe shi shekara ta 631. Ya mutu shekara ta 674 ko da 6, wanda kauli ne na malamai. A takaice, malamai suke cewa yana da shekara 46. 46 yayi ga baki daya a rayuwar shi, amma lalle malamai suna buga shi daga cikin irin malamai masu albarka. Rayuwarsa ta yi albarka sosai a addini, wanda ya rubuta littattafai masu yawa shi wannan malami. Misali, Sharhul Muhazzab, ya rubuta Minhajul Talibain, ya yi sharhin Sahihu Muslim, yana da littafi wanda ake kiran shi da Al-Azkar. Ga wannan littafi na 40 hadis. Littafi na ƙarshe akwai Riyadus Salihin, wanda shi ma za mu ji sosai. Ana karantar da shi a wajen majalis na neman ilimi. Kaka ji, yawanci ana zantar Riyadus Salihin. To, duka shi wannan malami Imam Nawawi shi ne ya rubuta shi. Allah ya jikar shi da rahama. Kwarai, kamar yadda na faɗa, malamai suna buga misali a game da in rayuwa ta yi albarka. Misali, sai su ba da misalin Imam Nawawi, su ce ka duba shekara 46 ne duka ya yi a rayuwa. Amma kuma ga irin gudunmuwa da ya kama addinin musulunci, ga littattafai da ya rubuta. Yanzu irin wannan littafi 40 hadis, da wahala za ka je a kusa-kusan nan dai za ka ga inda ba a san shi ba. Kuma galibi shi ne ake karantar da ɗaliban ilimi shi wannan littafi mai girma, littafin 40 hadis. To, a cikin littafin nashi malami, bayan ya yi muqaddima, ya yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa amma ba'd, bayan haka, faqad rawayna an Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'az bin Jabal wa Abi Darda وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري من طرق كثيرات بروايات متنوعة. yace mun rawaito daga waɗannan sahabbai da muka zana karshe daga Abi Huraira daga Abi Sa'id ta hanyoyi masu yawa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hafiza min ummati 40 hadisan duk mutumin da ya hardace hadisai guda 40 inji manzon Allah min amri diniha hadisan nan guda 40 wanda suka shahi lamarin addini koma wasu iri kenan ba'asahu Allahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha Allah zai tada shi gobe kiyama cikin layi ko cikin jama'a na masu ilimi malamai wanda suka san addini wa fi riwayatin yace a wata riwaya ba'asahu Allahu faqihan aliman Allah zai tada shi cikin layin manya-manyan malamai wanda suke da fiqhu wa fi riwayatin li Abi Darda wa kuntu lahu yawmal qiyamati shafi'an wa shahidan wata riwaya manzon Allah yake cewa duk mutumin da ya hardace hadisai 40 na addini to zan mishi shaida zan zamanto ni ne mai cetan shi kuma in mishi shaida inji manzon Allah mala yace wa fi riwayatin ibn mas'ud qila lahu udkhul min abwabil jannati shi'ta za a fada mishi a wata riwaya ka zabi kohon da zaka shiga aljanna in dai mutun ya hardace hadisai 40 yace riwaya ta karshe kutiba fi zumratil ulama wa hushira fi zumratil shuhada za a rubuta shi cikin layin manya-manyan malamai a tada shi daga cikin jama'a wanda suke na shahidai wannan duka falala ne na mi na ilimi sai wa qad sannafa ulama fi hadha albab ma la yuhsa min almusannafat hakika malamai sun rubuta littattafai ta wannan bangaren hadisi littattafai wanda ba su da adadi karshe dai mala yake cewa wa qad istakhartu Allah ta'ala fi jam'i 40 hadisan na roki Allah shine istikhara na nemi istikhara zabin Allah game da rubuta waɗannan hadisai guda 40 wanda ya shahara a duniya ilimi kafin mutun ya rubuta littahi zai yi ta roƙon Allah yanzu mu dauki misalin Muwatta Malik kaga duk wanda yake da labarin Muwatta ya san ba littahi bane guda daya amma na Malik shi yahi shahara yi an yi shi da yawa Muwatta yana da yawa amma Muwatta Malik shine wanda Allah ya bashi daukaka ya bashi shahara ni yasa saboda kyaukyawan niyya wanda aka yi a ciki yace na roki Allah Allah ya bani zabi ina so in rubuta littafi hadisai 40 iktida'an bi ha'ula ila a'imma saboda in yi koyi da waɗannan malamai wanda suka rubuta littafan hadisi masu yawa wa hafazul islam wanda suka kiyaye addini sai yace wa qad ittafaqa ulama ala jawazil amal bil hadis ad-da'if fi fada'il amal hakika malamai sun tahi akan cewa ya halatta za a iya aiki da hadisi da ifi amma abin da ya shafi falala kina abin da yake na falala na samun lada na wani alkhairi wannan balagi to wannan daman bayani ne wanda ya taba gabata a nan yace wa ma'a hadha falaysa i'timadi ala hadha alhadis bal ala qawlihi fil ahadis as-sahiha duk da cewa ni bana kulawa yace ni dai na hi lura da in kawo hadisai wanda suka inganta li yuballigha ash-shahid minkum al-ghaib saboda wanda bai da labari ya samu ya isar da sakon na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wanda bai sani ba wa qawluhu yace dalili na biyu manzon Allah yana cewa naddara Allahu imra'an sami'a maqalati manzon Allah yake cewa Allah ya haskaka mutumin da ya saurari magana ta wato hadisi fa wa'aha sai ya kiyaye ta fa addaha ya isar da wannan sakon kama sami'aha kamar yanda yi shi kina anan ana nihin duk mutumin da ya harrace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yake kokarin karantar da su to manzon Allah yace Allah ya haskaka huskashi malaiki cewa lalle waɗannan hadisai wanda na rubuta a cikin wannan littafi sun shahid dukkan lamari na addinin musulunci shi yasa wa qad wasafahu al-ulama malamai sun sifanta 40 hadisi bi annahu madarul islam suke cewa lalle shine abin da ya kunshi addinin musulunci aw nisful islam suna cewa in kana so ka karanta addinin musulunci gabaki daya ko rabin addinin musulunci ka karanta wannan littafi to karshe malai ke cewa summal tazamtu fi hazihi al-40 an takuna sahiha na dora ma kai na doka cewa ina so dukkan wannan hadisai guda 40 da zan rubuta sai sun zamanto ingantattu dan haka hadisan dukkan su sun inganta wa mu'zamiha fi sahihul bukhari wa muslim yace galibin su ana samun su cikin sahihul bukhari da sahihul muslim wa zukuruha mahzufatul asanid yace ina rubuto su a cikin littafin amma sai in cire isnadi menene isnadi shine an samu daga wani daga wani daga wani daga wani zuwa ga manzon Allah shine isnadi to shi mallan sai tire wannan isnadin tsawon magana sai kawo magana sahabi na ƙarshe wanda daga shi sai manzon Allah misali yace daga Umar dan Khattab yace manzon Allah yace kaza yace haka nake yi a cikin littafin nan yace li yusahila hifzaha dan saboda yi sauki wajen harracewa wa yummu al-intifa'a biha saboda mutane da yawa su amfana da shi insha Allah in Allah yarda yake cewa wayan bagi li kulli ragibin fil akhirah an ya'rifa hadhihi al ahadith to wannan magana kusan ita ce dalilin da yasa zan karanta wannan muqaddima mallai yake cewa ya dace ga duk mutumin da yake neman ya samu kyaukyawan lahira gobe kiyama an ya'rifa hadhihi al ahadith yayi kokari ya karanci waɗannan hadisan lima shtamalat alaihi min al muhimmat saboda yanda suka kumshi manya-manyan abubuwa na addini wahtawat alaihi min at-tanbih saboda akwai abubuwa da yawa na tsawatarwa ala jami'i at-ta'at game da dukkan yin da'a ga Allah madaukakin sarki wazalika zahirul liman tadabbara yace wannan abun yana nan a bayyana karara ga duk wanda ya lura da hadisin wa ala Allah i'timadi mallai yace ina roƙon Allah ga Allah ne na dogara wa ilaihi tafwidi zuwa gare shi ne nake jiran ya bani lada wastinadi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na mai kalamarina walahu alhamdu wan ni'ma na ga Allah dukkan yabo da dukkan ni'ma wa bihi at-tawfiq wal isma na ga Allah dukkan kariya da dukkan wani alkhairai insha Allah ta'ala in muka zo sati mai zawa sai mu fara wannan hadisi na farko a cikin wannan littafin Allah ya amfanar da mu abin da muka yi assalamu alaikum